الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar litinin daya ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 30 ga watan 9 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafin ya albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
wanda kallon da ke abinci ne na kasuwa da yana gure misali ya kace shi a jiya gaba da ya samu riba wanda ya halitta shi ne
to insha Allah amsar tambayar ka zata zo a darasin mu na yau na'am
ana fara ta ku ba da tsara da ma da cikin kuma da yawan kan gawaye gurin aiki a cikin da yake da wani
akwai hukuma
da tsara da ma da cikin kan gawaye gurin aiki da yake da wani
wai shin akwai laifi mutumin da ya wanke mamaci ya ga wani aibi tattare da shi kuma ya fito yana fada yana yadawa wannan akwai laifi babba saboda suturci musulmi abu ne wanda Allah ya wajabta mana fallasa musulmi haramu ne suturci musulmi ko bai takaita ba yana raye ko yana mace kaga wani aibi tattare da shi to baya halatta ka fito ka fada tare da cewa akwai hadisi ingantacce hadisin yana cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayyana mana sakamako na musamman ga duk mutumin da ya wanke mamaci ya ga wani aibi tare da mamaci wato ya suturce wannan aibi wanda insha Allah kenan karin bayani akan wannan tambaya insha Allah kenan zai zo nan gaba insha Allah za mu kara bincika hadisi ne tabbatacce wanda yake nuna sakamakon lada na musamman ga wanda ya ga wani aibi a jikin mamaci kuma ya suturce wannan aibi wanda kuma kar mu manta akwai hadisi a cikin sahihu muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi ne mai tsawo a cikin sa yake cewa wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah manzo Allah yace duk wanda ya suturce musulmi ya rufa masa asiri to ubangiji ta'ala zai suturce shi a duniya da lahira yanda ka rufa ma dan uwanka asiri to haka kai ma ubangiji subhanahu wata'ala zai rufa maka asiri kuma sakamakon ba a nan duniya ba kadai hatta da a ranar kiyama Allah zai lullube ka domin aljaza'u min jinsil amal sakamako yana kasancewa ta irin abin da mutum ya aikata in ka fallasa dan uwanka musulmi Allah zai fallasa ka in ka rufa masa asiri ubangiji ta'ala zai rufa maka asiri dan haka baya halatta mutum ya fito ya ringa fadar aibin dan uwansa musulmi sawa'an yana raye ko yana bacci. Na'am. Idan kama mutum laifi misali kai da shi lokacin da kake neman tuba ga Allah akan wannan laifi da kai nayi da dan uwanka, wasu malamai suka ce sai ka je ka bayyana masa, amma a magana mafi rinjaye ba maganar bayyana masa, kai dai ka masa laifi iyawa ne, lalle akwai laifi da na maka, da Allah ina fatan ka yafe mu, saboda bayyana masa zai iya janyo wata matsala a baya. Don haka in anan malamai suka ce in bai sani ba, misali in bai sani ba lokacin da kai da shi ka aibanta shi a cikin mutane ka fallasa shi, to sai ka mutanen da ka je ka fallasa shi sai ka dawo kuma ka warware abin da ka tuka ka ringa yaban shi. An gane ko? Ba sai ka je ka faɗa masa ba, wannan warwarewa da za ka yi abin da ka tuka ka ringa yaban shi shine abin da zai goge ma dai. In kwa ya san da cewa ka zo ka aibanta shi a cikin mutane ka fallasa shi ka yi da shi, to wannan kuma sai ka je ka nemi yafiya a gun shi. Amma kuma ba sai ka masa ba bayani ɗaya bayan ɗaya, na ce kaza na ce kaza na ce kaza, wani dai na yi da kai na yi laifi, kawai abinda nake fata ka yafe mu, wannan shi ne. Na'am. Kiran sallah shi ne ake rera shi, kamar yadda yana daga cikin ladabba na kiran sallah shi ne a rera shi. An gane ko? Amma ba irin yanda ake rera waka ba, amma ita ikama ba a rera ta, haka za a tada ta kai tsaye, tare da cewa akwai hadisin da ya zo a kan haka amma bai inganta ba. Amma shi kiran sallah asali wato daga murya ake, kuma a samu lada ne mai daɗin murya, mai ƙwarin murya, wanda yana daga cikin wato sifatul kamal, sifofi waɗanda suke na cika wato game da lada ne. A same shi yana da ƙwarin murya in ya yi tana zuwa nesa, sannan kuma ya zamanto yana da daɗin murya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi ya yi mafarkin kiran sallah, da ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya ce masa koyar da Bilal abinda ka yi na mafarkin. Manzon Allah ya ce fa innahu andaminka sautan wa arfa au kama qala. Manzon Allah ya ce ya fi ka ƙwarin murya kuma ya fi ka daɗin murya. Don haka ana buƙatar ladani ya zamanto yana da ƙwarin murya kuma yana da daɗin murya, ana rera kiran sallah, amma ita iƙama ɗaya bayan ɗaya ake tada ta haka. Don haka malamai sun yi bayanin kuma rerawar kar a ringa jan kalmomin ana yi irin yanda, wato irin yanda ake rera waƙa, ba a yin shi haka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul buyu, littafin da ke bayani game da hukunce-hukunce na saye da sayarwa, wanda bayani ya gabata saye da sayarwa hukuncinsa a shar'ance halakin, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da halaccin haka a ƙarƙashin faɗarsa, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ubangiji ta'ala ya halitta saye da sayarwa, ya haramta riba, kuma haka yace laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum, ba laifi akan ku ko al-hazzai lokacin da kuke cikin aikin hajji ko umra, da za ku nemi fadala ta Ubangijinku, shine malaman tafsiri suka ce bi tijara ta hanyar saye da sayarwa ba laifi bane alhaji yana cikin aikin haji dumudun wato ya shagala da saye da sayarwa wannan duka ba laifi bane aka can ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima a takeice dai duka waɗannan ayoyi kamar yanda bayani ya gabata su ne asali game da halaccin saye da sayarwa mu wuce da cinikayya da dama waɗanda suka haramta a shar'ance shine a darasi da ya gabata mun karanta hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda da hadisin Aliyu wanda shi ma Allah ya kara masa yadda wato hadisin Abu Ayyub Allah ya kara masa yadda na faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man farraqa baina walidati wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyama manzon Allah yake cewa duk wanda ya raba tsakanin mahaifiya da ɗanta a bangare wanda yake na sayarwa to Allah zai raba tsakanin shi da masoyansa a ranar kiyama wanda asalin hadisin ya zo ne akan haramcin wato raba uwa da ɗanta lokacin da za a sayar da su ma'ana kenan bayi an gane ko sai dai a hada a sayar da su kuma wannan bai takaita ba ga sayarwa ko ma ta wani bangare inda mulkin zai fita daga karkashinka daga hannunka to ba za ka raba tsakanin uwa da ɗanta in sayarwa ne ko kyauta ne ko sadaka ce to ka hada uwar da ɗan wato ka sayar in ma kyauta ce kenan ka hada su in ma sadaka ce ka hada su kai sadaka da su don haka kamar yanda ya zo a cikin hadisin Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda na cewa ba a raba tsakanin uwa da ɗanta in za a sayar sai aka ce masa ila mata zuwa wani lokaci ne yake halatta a raba su sai yake cewa hatta ya bulugal gulam wata hiyubal jariya in yaro ne karami sai an kai lokacin da ya balaga in yarinya ce sai lokacin da ta yi al'ada wanda al'ada alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na balaga kenan a wannan lokaci ne ake iya raba tsakaninsu amma duk yaro karami wanda bai balaga ba ko yarinya karama wanda bata balaga ba baiwa ba za a raba tsakaninsu da mahaifiyarsu a sayar da su don haka a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana haramcin raba tsakanin wato mahaifiya da ɗanta kenan ta ɓangaren sayarwa wannan haramu ne amma wannan ana magana ne ga bayi amma ita dabba yana halatta a raba tsakanin wato uwa da ɗiya wato a sayar da su shine yace man farraqa baina walidatin wa waladiha duk wanda ya raba tsakanin mahaifiya da ɗanta farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm al-qiyama ubangiji ta'ala zai raba tsakanin shi da masoyansa a ranar kiyama don haka wannan hadisi yana tabbatar mana da haramcin irin wannan ciniki domin uquba ba ta kasancewa sai akan abin da yake wato haram sannan hadisi na gaba hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda wanda akan shi ne muka tsaya yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an abi a gulamaini a kawaili yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ni na sayar da wasu bayi guda biyu ƴan uwan juna ko idan aka ce gulam wato bawa kenan wanda wannan ladabi ne daga cikin ladabba na addini yin ladabi ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kar mu manta za mu iske hakakin a cikin darasin mu na kitabun tauhid kar mutun ya ce abdi sai dai ka ce gulami ko ka ce fataya an gane ko ka ce yaro na amma maimakon ka ce abudi domin ubudiyya gaba ɗayanta wato ta Ubangiji subhanahu wata'ala ce. Shine anan yace amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya umarce ni ana abi a gulamaini a kawaini in sayar da wasu bayi guda biyu ɗan uwan juna. Fa bi'tuhuma, yace sai na sayar da su. Fa farraqtu bainahuma, wato na raba tsakaninsu lokacin da zan sayar da su. Fa zakartu zalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bayan na sayar da su sai na zo na ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labari. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, adrikhuma, maza tarda su. Fartaji'ihuma, manzon Allah ya ce dawo da su ta da wannan ciniki. Wala tabi'ihuma illa jami'an, manzon Allah ya ce karka saida su wato sai tare. Wanda zai saya ya saye su gaba daya, in har ba zai saya gaba daya to wannan ciniki dole a tada. Dan haka wannan hadisi a takaice shi ma yana ƙara tabbatar mana cewa harancin bai takaita ba akan mahaifiya da ɗanta, hatta da waɗanda suke ƴan uwan juna ba a raba tsakanin su a bangaren sayarwa. Misali, wannan bawa ne da ɗan uwan shi, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uban su ɗaya, ko kuma uwa ta haɗa su, to baya halatta a raba tsakanin su. In har za a sayar da su sai a sayar da su gaba ɗaya in dai ƴan uwan juna ne. Wanda ƴan uwantaka kwa daman takan kasance ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba, to waɗannan in dai an tabbata ƴan uwan juna ne to bambanta su a wajen sayarwa bai ya halatta, sai dai a sayar da su a jimilce ga wanda zai iya sayen su gaba ɗaya. To dabba da aka ce na halatta ita a bambanta tsakaninsu, menene dalili? Malamai sun yi kiyasi wato akan yankawa, inda yanzu kana da dabba da ɗanta, in kana so sai ka kada uwar ka yanka, ko kuma ka yanka ɗan ka bar uwar. To shari'a ta ba da damar ka bambanta tsakaninsu a wajen yankawa, to ina ga sayarwa? Kenan sayarwa min babu aula. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غلى السئر في المدينة على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السئر فسئر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسير القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وعم عمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا قاضي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل ولا غنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من تمر لا سمراء. قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم مالم الله يجي كنسا نفدا wannan riwaya ce ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na fada wala siru fil madinati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato farashin kaya ya hau a birnin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin khala an ciro shi ne daga al-ghala idan aka ce al-ghala ita ce tsada kenan as-si'r wato shine farashin kaya shine yace ghala as-si'r wato farashin kaya ya hau ko kace ya tsadada a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan birnin Madina komai yayi tsada faqala an-nas jama'a sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fada suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ghalas si'ru suka ce farashin kaya ya hau komai ya kuntata fasa'ir lana suka ce ya manzon Allah sa mana farashi an gane ko komai ka sa mana farashi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su inna allaha huwa al-musayyir ubangiji ta'ala shike sanya ma kaya farashi al-qabid wato shine mai jimkewa al-basit kuma shine mai shimfidawa shi yake kuntata ma bayin sa wasu abubuwa na rayuwa saboda wata hikima ta shi al-basit kuma shine yake shimfida arziki ga jama'a ma'ana ya yalwata in kaga kaya sun yi tsada to wannan ubangiji ta'ala da ya sanya su tsada saboda wata hikima ta shi hallowin suka yi arha hallo wannan ubangiji ta'ala ne yakan sanya su su yi arha saboda wata hikima ta shi shine yace inna allaha huwal musayyir ubangiji ta'ala shike sanya ma kaya farashi alqabir kuma shike jimkewa ma'ana kaya su kuntata albasid kuma shine ke shimfida ma jama'a ar-razzaq kuma shine mai matukar azurta bayin sa manzon Allah sai ya ce wa inni la arju an alqa Allah ta'ala yace lalle ni ina fatan na hadu da ubangiji na mai girma da daukaka walaysa ahadun minkum yadlubuni bi mazlamatin fi damin wala mali babu daidai da mutun daya daga cikin ku wanda zai neme ni game da wani abu da na zalunce shi wato a jininsa ko dukiyar shi manzo Allah yace ina fatan na hadu da ubangiji na babu wani wanda yake bibiya ta da wani haƙƙi na shi cewa na zalunce shi a dukiyar shi ko a jinin shi wannan hadisi kamar yanda malai yake fada rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban a takaice hadisin kuma hadisi ne sahihi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin littafin sa Ghayatul Maram wanda takriji ne yayi na wani littafi da wannan ya wallafa wannan Al-Qardawi da ya wallafa shi akan wannan Al-Halal wal Haram anan ya inganta wannan hadisi don haka a takaice wannan hadisi malan ya zo da shi domin ya nuna mana haramcin sanya ma jama'a farashi wato game da kayan su na kasuwa wanda kuma wannan magana ita ce maganar da mafi yawan malamai wato suke kanta wanda shi lafazin at-tas'ir in aka ce at-tas'ir shine kenan taqdirus si'r wato ba farashi gulgudo kenan ai masa kima komai abu a sanya mishi gulgudan wannan shine ake kira at-tas'ir kenan sanya ma kaya farashi a istilahin malamai in aka ce at-tas'ir suke cewa taqdirus sulbani aw na'ibihi lin-nasi si'ran wa ijbaruhum ala tabayyi lima qaddara, wato shine shugaba ko na'ibinsa wato da zai kaddara ma jama'a farashin kaya ya sanya musu gurgudu kuma ya tilasa su akan cewa dole wannan farashi da hukuma ta sa to akan shi za su sayar da kayan su, ko sun so ko sun ki wannan farashi da hukuma ta sa to dole akan shi za su sayar. Wannan shine ake kira da at-tas'ir, kenan sanya ma kaya farashi, wanda asali game da shugaba ya sanya ma kaya farashi haramu ne. An gane ko haramu ne kwata kwata, baya halatta. Dalilin da yake tabbatar da harancin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Ubangiji ta'ala yace ya kumu minai, kar ku ci dukiyoyinku tsakaninku wato ta hanya wadda take haramtacciya. Yace illa an takuna tijaratan an taradin, sai dai in ta kasance wato wata kasuwa ce wadda kuma kuka kulla akan yarjejeniya, ka yarda na yarda. Kaga shi at-tas'ir anan la yatahaqqaqu bihi at-taradi, ba maganar yarjejeniya, saboda kai an tilasa ka ne amma kayan ka farashi kai ba yanda kake so ka saida bane, kaga kenan babu yarjejeniya akan wannan. To dan haka wannan aya ita ce asali game da haramcin wato sanya ma kayan jama'a farashi. Kenan dalili daga cikin sunna shine wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka nemi cewa kaya sun yi tsada ya sanya ma jama'a farashi. Manzon Allah sai yace inna Allaha huwal musayyir, yace lalle Ubangiji ta'ala shike sanya ma kaya farashi, alqabi kuma shike jimkewa, in kun ga abu yayi kunci to Ubangiji ta'ala ne ya kuntata saboda wata hikima ta shi, albasi kuma shine mai shimfidawa, ma'ana mai yalwata ma bayansa, in kun ga kaya sun yi arha to Ubangiji ta'ala ne ya sanya su arha, ba wani yawan kawo su bane ba. Sai ya ce ar-razzaq kuma shine mai matukar azurta bayansa. Dan haka anan abinda zamu gane cewa tsadar kaya ko kuma arhas ba shi bane ba sababin arziki, arziki a hannun Allah yake. Wani sai in ana cikin wahalar shi yake samun arziki, wani ko sai ana cikin yanayi wanda yake na yiwa. Sai manzon Allah ya ce to ku tabbata ni ina fatan na haɗu da Ubangiji na, babu daidai da mutum ɗaya daga cikin ku wanda yake bibiya ta game da wani zalunci da na masa a jininsa ko kuma a dukiyarsa. To dan haka wannan hadisi kenan dalili ne wanda yake nuna haramcin shugaba wato ya sanya ma kayan jama'a farashi. Tare da cewa daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin halaccin yi ma kaya farashi, amma su ma sun gitta sharuɗa. An gane ko? Shine sharadi na farko, suka ce lokacin da ƴan kasuwa suka wuce gona da iri wato a wajen kimanta kayan kasuwar su, ya zamanto kayan kasuwa abinda suka dora ya lullunka ya kai matuka, to a wannan lokaci kenan ana iya sanya ma kaya farashi. Dangane da wato wuce iyaka shine suka ce lokacin da ya kasance kimar kaya ta lunka, misali abinda ake saida shi jika-jika sun tada shi sun maida shi jika biyu, kaga anan kimar kayan ta lunka. Wannan shine sharadin su na farko. Sharadi na biyu suka ce ya kasance jama'a suna da buƙatar wannan kaya a matsasuki, to a wannan lokaci ana iya sanya ma kaya farashi domin a ije ma jama'a tsananin da ya addabe su. In ya zamanto ƴan kasuwa kenan sun kuntata, kimar da suka sanya ma kaya ta lunka, kuma ya kasance wannan kaya jama'a suna tsananin buƙatar wannan kaya, to a wannan lokaci ana iya zawwa a sanya ma kayan su wato farashi. Dan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yana faɗa, yana cewa lalle shugaba yana da ƴancin da zai tirsasa mutane akan sayar da kayan su wato da kima wadda take wato da kima wadda take kenan ta wannan kima ta kwatancin kaya wanda aka san ta kenan an san kayan ga kimar su amma yace inda daruratin nasu ilaihi a lokacin da jama'a suke cikin larura suke da buƙatar wannan kaya shine sai yace musliman inda hu ta'amun la yahtaju ilaihi wan nasu bi makhmasati fa innahu yujbaru ala bai'ihi ala nasi bi qimatil misli misali mutumin da ya tare abinci ya cika mangazozi wanda abincin da ya tare ba na cin shi bane ba na shan shi bane yafi karfin cin sa da shi da iyalinsa ya tare mutane kuma suna cikin tsanani suna cikin yanayi na yunwa Sheikhul Islam yace wannan mutumin akan tilasa shi a fasa mangazar kuma kayan asida su da kima wanda take ta misali yanda za su yi kenan kimar su ba karya su ba za a yi kimanta su za a yi iya kimar su a sayar da su an gane ko wannan kenan fadar ta sa tana cikin littafin sa al-hisba fil islam sannan don haka malamai suka ce anan abinda muke so mu kalla shari'a ta wajabta a fitar da dukiyar mutum daga cikin mulkin shi da wani masanya wadda take ta misali domin maslaha ta cika wato shine yantar da bawa misali ni da kai muna da bawa bawan mu ne na tarayya na kawo jika 500 ka kawo jika 500 mun hada mun sai wannan bawa kawai haka sai nace a ni na yantar da rabona bawa na yantar da shi bangare na kaso na yantar da shi to wannan kaso na yantar da shi dole alkali sai ya tsida ka an gane ko rabona da na yantar da shi alkali dole zai tsida ni in baka jika 500 kinka domin a cike ma wannan bawa yanci wannan yaucin shi kaga anan ban tashi saya ban tashi ba wannan amma shari'a ta tilasa ni dole in baka kimar kenan gwalgwadan abin da yake haƙinka domin shi wannan bawa kenan ya zaman to da sak in har ba ni da abin da zan biya ka to shi bawan sai ya tafi rabin shi bawa rabin shi kuma da an gane ku ko kuma ya je yayi sana'a ya samu kudin da zai kawo a biya wannan domin ya zaman tuda gaba daya to dan haka anan kenan kaga wannan ciniki shari'a ce ta tilasa ni dole in baka jikakka 500 domin wannan bawan a cike masa yauci to dan haka anan wannan maslaha ce ta shi bawan to ina ga maslaha ta jama'a lokacin da jama'a suke cikin wahala su yan kasuwa sun rike kaya sun tsada da sun sanya farashi wanda yake ya wuce ka'ida kuma jama'a suna cikin bukatar kaya to a wannan hali ne kadai malamai suka bada damar kenan ita gwamnati wato tana iya ma kaya free kenan kowane kaya ta sanya mishi amma ya zaman to mutane suna da bukatar kaya kuma ya kasance kimar da yan kasuwa suka sama kayan wato ta wuce misali dan haka dai a takeice shi yasa malam ya zo da wannan hadisi a cikin wannan littafi wanda ke bayani game da hukuncin saye da sayarwa kenan abu ne wanda ya shafi kasuwanci kenan sanya ma kaya farashi wato na hukuma ga kayan yan kasuwa wannan haramu ne bai halatta sai in ya kasance da waɗannan sharuɗa kenan kimar da yan kasuwa suka sa ma kaya ta wuce misali abu na biyu kuma jama'a suna cikin tsananin bukata game da wannan kaya to anan ana iya sanya ma kaya farashi domin a ije tsananin da ya samu jama'a dangane da cewa inna allaha huwal musayyir ubangiji ta'ala shine al musayyir mai sanya ma kaya farashi shin a karkashin wannan nassi zamu iya fa'idanta mu ce yana daga cikin sunayen Allah al musayyir ba zamu iya kiran shi da cewa al musayyir wannan ta fuskar bada labari an gane ko kamar yanda ba za ka ce ma ubangiji ta'ala azzari ma'ana manomi mai fitar da tsoro kamar yanda yake cewa afara aitum ma taharsu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un haka ba za ka ce masa ba almahid kamar yanda yake cewa wassama'a banainaha bi aidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun dan haka wannan ta fuskar bada labari ne sai ka ce Allah al-musayyir shine ke sanya ma kaya farashi amma anan ba za ka tsago masa suna ka ce yana da suna al-musayyir amma al-qabi da al-basir da ar-razzaq wannan sun tabbata a cikin wasu dalilai na daban sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu girman hadari wato na zaluntar jama'a game da dukiyar su wato da jinanan su domin hadari ne mai girma akan bawa a ranar kiyama dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa duk wanda ya san a cikin ku cewa ya zalunci wani game da dukiyarsa ko mutuncinsa ko jininsa manzon Allah yace maza yayi kokari ya nemi yafiya ya nemi yafe masa kafin yinin da babu dinarin ko dirhami yazo shine yinin alkiyama dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa a matsayin shi ne yake cewa wallahi ina jin tsoron wato yace bana fatan cewa in hadu da ubangiji na a ce wani daga cikin ku yana bibiya ta game da wani zalunci da na masa wato a jininsa ko a dukiyar shi sannan hadisi na gaba wato hadisin Ma'amar ibnu Abdullah Allah ya kara masa yadda wato wanda shi Ma'amar ibnu Abdullah yana daga cikin musulman farko domin hijira ta farko da aka yi zuwa Habasha da shi aka yi illa kasancewar hijira zuwa Madina ya dan samu latti amma bayan haka yayi hijira zuwa Madina a can ya ci gaba da zama har Allah ya karbi rayuwarsa shine yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahtakiru illa khati manzon Allah yace ba wanda ke yin ihtikari an gane ko babu wanda wato ke yin kacare na abincin jama'a illa khati wato sai madaukin zinubi idan aka ce ihtikar a Hausa shine ake kiran shi kacare idan aka ce kacare shine sayan abinci mutum ya dinkime sai in yayi tsada sannan ya fito ya sayar an gane ko shine ake kira kacare to shi kacaren nan kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba anan wannan nasi chai la ya hatakiru manzo Allah yace babu mai yin kacare wato illa khafi manzo Allah yace sai wanda yake madaukin zinubi idan aka ce al-ihtikar wato a yaran larabci shine habsu fa'ami iradatal ghala an gane ko wato shine dinkime abinci mutum ya tsare abinci domin nihin wato yayi tsada wannan kenan al-larabci idan muka dawo a shar'ance shine kamar yadda malaman suke cewa huwa an yashtari fa'ama fi waqtil ghala'i wa yahbisuhu li yubi'ahu bi akthara inda ishtidadil haja huwa an yashtari fa'ama wato shine mutum da zai sayi abinci amma a wani lokaci sai ya ce fi waqtil ghala'i a lokacin tsadar shi lokacin da abinci yayi karanci yake wahala kenan anan menene zai fita akan wannan kaidi da yace fi waqtil ghala'i a lokacin tsadar shi kenan anan lokacin arha lokacin kaka kenan dan mutun ya sayi abinci ya dinkime wannan ba a kiran shi kacere wanda yake haramtacci shine yace fi waqtil ghala'i a lokacin tsadar shi wa yahbisahu kuma dan ya tsare abincin li yubi'ahu bi akthara dan ya sayar da shi sama da yanda ya saya inda ishtidadil haja lokacin da buƙatar jama'a ga abincin ta tsananta anan da yace wa yahbisahu kenan anan mutumin da zai sayi abinci a lokacin yana tsada amma ho shi ba dan ya dinkime ba dan ya dan dora abin da zai samu kuma a wannan lokaci ya sayar shi ma wannan ba a kiran shi kacare in a lokacin da abincin ma yana karanci yana da wahala ka saya amma kai ba ka saya bane domin ka dinkime shi sai ya kara a lokacin nan in ma mai saye ya zo a ranar ma zaka sayar da shi sai yace din yubi ahu bi aksara dan ya sayar da shi da mafi yawan abin da ya saya inda shi didadi la haja a lokacin da buƙatar jama'a ta tsananta. To anan a farko da yace huwa an yashtari at-ta'ama fi waqti al-ghala, shine da zai saye abinci a lokacin tsada. Anan kaga manomi ya fita, manomin da ya noma abincinsa wannan yana iya dinkime shi sai lokacin da yaji farashi ya hau komai yayi kima, sannan ya fito da shi ya saida. To asali game da shi yin ihtikar, wato wannan kacire haramun ne, an gane ko haramun ne, illa kasancewar wasu malamai sun tafi akan cewa wato wannan ya shafi dukkan abinda jama'a suke amfani da shi, maslaha ta rayuwar jama'a, duk wani abu da suke amfani da shi. Malamai suka ce haramun ne mutum ya saya ya dinkime, sai in ya ƙara kuɗi kuma dole a zo a dawo gunshi a saya, to wannan haramun ne, suka ce komai wannan ya shiga. Tare da cewa jumhurin malamai sun takaita shi kacare wanda yake haramtacce akan abubuwa biyu, abin da ya shafi abincin jama'a wato da abincin dabobi, abincin jama'a da abincin dabobi, to wannan haramun ne mutum ya yi kacaren shi. Menene hujja ta jumhurin malamai? Saboda shi ne abu wanda yake galibin jama'a suna da bukata a kan shi, abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi abincin dabobi. Kamar yanda wato al-Imamu Tirmidhi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa da ya zo da hadisin, sai ya ce wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi, aiki akan haka yake a gun malamai, karihu ihtikara ta'ami, sun karhanta kacare na abinci. Wa rakasa ba'dhum fil ihtikari fi ghayr at-ta'am, wasu daga cikin malamai sun yi rangwame abinda ba abinci ba, to wannan ba laifi, mutum yana iya kacaren shi. Abdullahi ibn al-Mubarak al-Marwazi Allah ya ji kansa sai yake cewa la ba'asa bi ihtikari fil qubil wa nahwi dhalik, yace ba laifi game da yin kacaren auduga, mutum ya saye ta lokacin ya ajje ta, kenan in ta yi tsada ya fito ya saida, ya suka je ce babu laifi game da haka. Da haka kenan suka takaita akan abin da ya shafi abinci. Kamar yanda al-Imam al-Bagawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Sharh as-Sunnah yake cewa ikhtalafa ahlul ilmi fil ihtikar, malamai sun yi sabani game da yin kacire. Sai yace an rawaito daga Umar Allah ya kara masa yadda, yake cewa la hukurata fi suqina, yace ba maganar wani yazo yayi mana kacire a cikin kasuwar. Ya'midu rijalun bi aidihim fudulun min adhhabi, yace mutane masu kuɗi a hannu sun zo kawai su nufaci ila rizqin min rizqin, zuwa wani abinci daga cikin abincin jama'a. Nazala bi sahatina, abincin da an kawo an sauke shi a balbalinmu, bai hata kirunahu alaina, su sai su dinkime su kuntata mana. Sai ya ce walakin ayyuma jalibin jalaba ala amudi kabidihi fi shita'i was-sayfi falyabi kayfa sha'a Allah walyumsik kayfa sha'a Allah. Umar ya ce duk wanda ya tafi ya je ya dauto abinci ya kawo, wanda shi ne ya je ya yi wahala ya kawo, an gane ko a zamanin dari ko a zamanin rani. Umar ya ce ya saida iya yanda ya so, in yana so ya ajje sai lokacin da ya ga dama ya fito ya saida. In dai kai ne ka je wani gari ka je ka kawo kayanka, to kana iya ajewa sai lokacin da ka ga dama ka saida. Amma a dauto abinci a kawo gari, ku ƴan kasuwa ku huddo kuɗi ku sai, in yayi tsada ku saida, ma'ana lokacin da yake wahala, to wannan haramu ne. An gane mu gane anan mu bambanta lokacin da abinci yake wahala, lokacin da yake karanci, lokacin da yake tsada, ba lokacin kaka ba, lokacin da abinci yake arha. Kamar yanda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Sharhi na Sahihu Muslim, sai yake cewa da yazo da wannan hadisi, sai da a karkashin wannan hadisi sai yace wa hadhal hadisu sarihun fi tahrimi al-ihtikar, yace wannan hadisi bayaninsa a bayyane yake, a fili yake game da haramcin yin kacire. Qala ashabuna, malaman yake cewa malamanmu suka ce al-ihtikarul muharram, shi kacire wanda ya haramta huwa al-ihtikaru fil aqwati khassa, yace shine yin kaciri game da abin da ya shafi abinci kawai. An gane ku, in aka ce abinci kenan sai mu dauka abincin jama'a da abincin dabbobi. Sai yace wa huwa an yashtari at'ama fi waqtil ghala'i, shine mutun da ya kasaye abinci a lokacin tsadar shi. Mu gane cha a lokacin tsada ba lokacin arha ba. Litijarati, wato domin yin kasuwanci kenan ya sayar ya ci riba. Kenan anan mutumin da ya saya a lokacin tsada dan dai cin shi shi da iyalin shi, kaga ba a kiran shi kacare. Chai huwa an yashtari at'ama, shine mutun da ya kasaye abinci fi waqtil ghala'i, a lokacin tsadar sa. Litijarati, domin yayi kasuwanci da wannan abinci. Wala yabi'uhu fil hali, kuma take yake ba zai sayar da abincin ba. Bal yadakhiruhu, kawai zai dinkime wannan abinci. Li yagluwa samanuhu, dan wato farashin shi ya hau. Kenan mutun ya saye abinci a lokacin tsadar shi, kuma ya dinkime dan farashi ya hau ya sayar, wannan shine haramu. In a lokacin tsada mutun ya saya, in na miliyan nawa ya saya, in kuma take yanke zai sayar da shi, wannan ba a kiran shi wato kacari. Kuma wannan yana nuna mana kenan in a lokacin kaka ne, to komai mutun yana iya saya. Hatsi ne ko dawa ce ko gujiya ne ko wake ne ko ciyawar gujiya, ciyawar dabbobi da sauransu, wannan in a lokacin kaka ne, lokacin da abinci yake arha yana yalwace ko ina akwai shi, wannan kacari ne. Amma wanda ya halatta ba haramu bane ba. Wanda ya haramta kenan a lokacin da abinci yayi karanci yake tsada. Dan haka akwai kuskure na da yawa daga cikin mutane, zaka ji suna ba da fatawar cewa ai haramu ne mutum ya sayi abinci ya aje, in yayi tsada ya saida. Akwai bambanci, lokacin da yake tsada haramu ne mutum ya saya ya dinki mai cewa sai in ya ƙara ya saida. Amma in lokacin da yake yalwace ne abinci yana arha, lokacin kaka, komai mutum yana iya saya ya aje, in yayi tsada sannan ya fito da shi ya sayar. Shine sai ya ce fa amma idza jaa min qaryatihi, sanin dai idan mutum ya zo da abinci daga ƙauyensu. A wishtarahu fi waqtir rukhas, ko kuma ya saya a lokacin arha. Wadda kharahu, ya dinkime shi. A wibta'ahu fi waqtil ghala'i, ko kuma ya saya a lokacin tsadar. Li hajatihi ila akalihi, domin buƙatar sa shi da iyalinsa na su ci. A wibta'ahu, ko kuma ya saya a lokacin tsadar. Li yabi'ahu fi waqtihi, domin ya sayar da shi a wannan lokacin da ya saya, ba dan ya aje ba cewa sai ya ƙara. Falaysa bihi tikari, yace wannan ba a kiran shi kacare. Wala tahrima fihi, kuma babu haramci game da shi. Kenan mu fahimci wannan fada ta al-Imam an-Nawawi, cai in mutun ya kawo daga ƙauyensu abu na farko kenan, kai ne kenan ka je ka labtu wannan abinci ka kawo shi, kai ka je ka sayo ka kawo. Na biyu yace a wishtarahu fi waqti rukhas, ko kuma a lokacin arhane mutun ya saya, lokacin kaka kenan. Sai yace wadda kharahu, mutumin da ya kawo da mutumin da ya saya a lokacin yana arha, ya dinkime wannan abinci. An gane ku? Na ukun su, sai yace mutumin da ya saya a lokacin tsada domin buƙatar shi da iyalin shi na su ci, ko kuma mutumin da ya saya a lokacin yana tsada amma ba dan ya aje ba, in yau ma aka zo in na miliyan nawa ya saya, a yau ma zai iya sayar da shi. Yace to gaba ɗayan waɗannan falaysa bi ihtikari, ba a kiran shi ihtikar. Wala tahrima fihi, yace kuma babu haramci wato game da shi. Sai yace wa amma ghayrul aqwat, sanin dai duk wani abu wanda ba abinci ba, fala yahrumu li ihtikaru fihi bi kulli hali, yace ta kowane hali wato babu haramci game da yin ihtikarin shi, in dai ba abincin mutane bane kuma ba abincin dabbobi bane. Ba laifi mutun yana iya saya ya aje, in yayi tsada ya sayar. Amma tare da cewa al-Imam Malik, Allah ya ji kansa, haka Abu Yusuf almajirin al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai su sun tafi akan cewa duk abin da jama'a suke da bukata mutun yayi ihtikarin shi, ya koye ya dinkime, dole sai yayi wahala kuma a dawo gunshi a saya, suka ce wannan bai ya halatta. Amma dai fadar jumhurin malamai wannan ita ce mai rinjaye kenan shi ihtikarin ya shahi abincin mutane da abincin dabbobi kuma saya a lokacin da abinci yayi karanci yake tsada kuma mutun ya aje yace dole sai an dawo gare shi wannan shine kenan iya abin da ya haramta to shine anan shi Abu Ma'mar wanda ya rawaito wannan hadisi kenan Ma'mar ibn Abdullah shine Abu Ma'mar Ma'mar ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda da ya rawaito wannan hadisi wanda ya rawaito hadisin daga gunsa shine Sa'id ibn al-Musayyab to da shi marwayicin hadisin sahabin da almajirin shi at-tabi wannan tabi'in Sa'id ibn al-Musayyab suna yin ihtikarin mai mai suke saya su aji sai in yayi tsada su hudu su saida an gane ko shine lokacin da aka tambayi Sa'id ibn al-Musayyab aka ce masa ka rawaito mana hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ya hatakiru illa khati kuma kai ga ka kana yi sai yace ai malami na wanda ya rawaito mun hadisin shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin ihtikari Ibn Abdul Bar yake cewa innama kana ya hata kirani zaita mai shine suke yin ihtikari shi dan haka malamai suna fada rawil hadisi adra bi marwiyati marwayicin hadisi yafi kowa sanin abinda hadisin shi ya kunsa dan haka anan suka kayyade suka ce shi ihtikarin abinda ya shahi abinci tunda ba yanda za a yi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi kuma ya saba ma hadisi kuma shi ma Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya ji kansa matsayin shi da martabar da Allah ya mishi ta wuce a ce ya saba ma wannan hadisi da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dan haka abinda suka fahimta ihtikarin abinci shine ya haramta tare da cewa akwai hadisai da dama waɗanda suka zo akan haramcin ihtikari illa mafi yawan su basu tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin hadisin da yake cewa duk wanda yayi ihtikarin abincin jama'a ta musulmi kwana 40 bai fitar da shi bai sai da Allah zai jefe shi da cutar kuturta da kuma faye shine ma'ana talauci ma'ana dukiyar tawaze da hadisin da yake cewa duk wanda yayi ihtikarin abincin jama'a ya kai kwana 40 ko sadaka yayi da shi Allah baya karba wannan dukkan su hadisai ne bai fa bus tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata wannan hadisi da yace la ya hatakiru illa khati manzon Allah yace ba mai ihtikari wato sai mai kuskure madaukin zuli kenan dan haka a takeice abin da muke so mu fahimta yanzu dai muna lokacin kaka duk wanda yake da kuɗi ba laifi bane ya fito da wannan kudade ya sayi abinci sawa'an hatsi ne ko dawa ko gujiya ko wake ya dinkime in ya karu in yayi tsada mutun ya hudu ya saida wannan ba laifi bane ba amma lokacin da abinci yake tsada lokacin da yayi karanci ka hudu kudi ka baza ka sai kuma ka sanya shi mangaza ka kulle sai in ya tsananta sannan ka hudu ka saida ta wannan haramun ne sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la tusarru li ibila wala ganama manzon Allah yace kar kuma wato raqumi dura wala ganama wato da kankanan dabbobi ma'ana kar kuma taguwa dura kuma kar kuma tinkiya ko akuya dura in aka ce al aganam wannan al ganam wato kankanan dabbobi kenan tumakai da awakai lafazin la tusarru an ciro shi ne daga at-tasriya idan aka ce at-tasriya a Hausa shine ake kira dura kenan me ake nihi da at-tasriya kamar yanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ya arrafa mana yake cewa huwa rabdu akhlafin naqati aw ishati wa tarku halbiha wa tarku halbiha hatta yajtami'a labanuha fayaksur fayadhunnu al-mushtari anna dhalika adatuha wato shine daure hantsar taguwa ko ta tinkiya ko ta akuya sai a daure hantsar sai a daina tatsarta kwana da kwanuka sai nono ya taru a cikin hantsar dan shi mai sayanta yayi zaton cewa ai mai nono ci an gane ko in yazo ya saya in yaje ta tsa ta fara sai ya tatsi kamar litru 4 ko 5 ko sama da haka sai ya tsammanin cewa al'adar ta ce sai ya ci gaba da tatsa sai ya ga cewa wata rana ba a wuce litru dai wata rana rabin litru babu komai a ciki wanda wani algushi ne masu dabobi suke yi in mutun zai kai kamar wata taguwa ko wata tinkiya ko wata akuya ko saniya in zai kai ta kasuwa ya sayar sai a daure hantsar sai a barta ta yi kwana biyu zuwa uku ko abin da yake kama da haka nono ya taru a cikin hantsar domin shi wanda zai saya yayi tsammanin cewa mai nono ce daga ya ja hantsa kawai an kai ta kasuwa daga ya ja hantsa sai ya ringa ganin nono yana zuba dan yayi zaton cewa mai nono ce yayi zaton cewa al'adar ta ne nono alhali kuma sabanin haka to wannan a larabci shine ake kira at-tasriya a Hausa ana kiran shi dura kenan ko kuma kace dure shine kenan barin nono a cikin hantsa ya dau lokaci ba tare da an tatsa domin wanda zai saya yayi tsammanin yayi zaton cewa mai nono ce alhali kuma mai nono bace to shine ake kira at-tasriya shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusarru li ibla wal ganama wato kar kuma rakumi dura wato ko kuma kankanan dabobi dan haka kenan anan karka ta kaita akan abin da ya shafi taguwa da tinkiya da akuya hatta da saniya ta shiga me yasa saboda illar da yake ci zan Allah sai yake cewa famani buta aha ba'du duk wanda ya sayi dabbar da aka mata wannan dura fa huwa bi khairin nadarain ba'da an yahalu baha manzo Allah yace yana da fiyayye daga cikin ra'ayi biyu wato bayan ya tatse ta ma'ana ka sai wannan saniya kana ganin nono cike da hantsa lokacin da ka je ka tatse ta tatsa ta farko ka cika ƙuriya da nono tatsa ta biyu sai kaga ko rabin ƙuriya baka samu ba ta uku kaga abin da kullun ja da baya ki to manzo Allah yace bayan kai wannan tatsa ka gani manzo Allah yace to kana da fiyayye daga cikin nazarin nan guda biyu ma'ana ra'ayi ne guda biyu ake baka ka zabi ɗaya daga ciki manzo Allah yace insha amsakaha in ya so yayi hakuri sai ya ci gaba da rike wannan dabbar an dai cuce shi wa insha in ko ya so manzo Allah yace raddaha sai ya mayar da ita ga wanda ya sayar masa ya karbi kudin sa wasa'an min tamrin amma in zai maida ya maida da sa'i guda na dabino wanda wannan sa'i guda na dabino tiya ɗaya na dabino shine madadin kenan nonon da ya tatsa kenan ya rama masa nonon shi da ya tatsa an gane ku kenan an baka zabi anan in ma ka rike in ka so ka rike in ka so ka maida ta amma in za ka maida sai ka maida da sa'i ɗaya na dabino shine tiya ɗaya ta dabino shi sa'i kenan abinda yake badawa kilo uku ne ba ɗan kaɗan kenan kilo uku na dabino shine za ka maida ko kuma mu ce tiya ɗaya ta dabino kenan za ka maida ma shi wanda ya saida ma ya karɓi saniyar shi da wannan tiya ɗaya ta dabino ya baka kuɗinka wancan nono da ka sha shine anan ka rama masa tiya ɗaya na dabino hadisi ne muttafaqun alai malan na fada na ga al-imam muslim riwaya manzo Allah yace fa huwa bil qiyar thalathata ayyam yana da zabi amma fa tsawon kwana uku kar ka bari a wuce kwana uku kenan a cikin kwana uku za a iya ganewa al'adar ta ce nono mai yawa ko kuma ba al'adar ta bane inda yau in yau da ka saya in baka tatse ta ba yau gobe ka tatsa in baka tatse ta ba gobe ji baka tatsa in ka tatse ta a yau kai ta tsata gobe kai ta tsata jibi to zaka ga bambanci in al'adar ta ce ba da nono mai yawa zaka gane in kuma dura ce aka mata to hannu zaka iya ganewa dan haka shari'a ta ba mutun zabi kenan tsawon kwana uku shine anan yace fa huwa bil khiyari thalathata ayyam maza Allah yace yana da zabi wato tsawon kwana uku wa fi riwayatin lahu allaka al-bukhari a wata riwaya ta al-imamu muslim wanda al-Imam al-Bukhari yayi ta'liqin ita wannan riwaya in aka ce al-hadith al-mu'allaq shine wanda aka share sanadin gaba ɗaya sai matanin ko aka share sanadin gaba ɗaya sai aka bar kenan manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce qadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aka share sanadin gaba ɗaya sai aka bar shi sahabin da ya rawaito hadisi ko kuma aka share ma'ana kenan marwayci na farko daga sanadin sa dukkan shi ana kiran shi mu'allaq shine ake kiran shi kenan al-mu'allaqul majzum bihi wanda matsayin shi hadisi ne wanda yake sahihi domin shi al-Imam al-Bukhari baya ta'liqin hadisi face ya tabbatar da ingancin hadisi shine kina yace allaka al-Bukhari al-Imam al-Bukhari yayi ta'liqin hadisin sai yace waza wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra wato ya maida ita wannan dabba ga wanda ya sayar masa amma tare da sa'i guda min ta'amin na abinci la samra wato ba na alkama ba domin ita alkama tsada gare ta an gane ko abinci dai zai diwa in ma da bino ko wani sha'ir kenan ya maida tiya guda ya maida kenan dabbar da tiya guda kenan wannan tiya ɗaya da ya maida ita ce madadin nonon da ya tatsa kenan ya karbi dabbar shi ya bashi kudin shi amma wannan kuma a cikin kwana uku in aka wuce kwana uku baka maida ba to shikenan ciniki ya tabbata me yasa saboda ita shari'a ta kayyade maka ne zuwa kwana uku to anan da yace la tusarru li hidla wal ganama karku ma wato taguwa ko tinkiya ko akuya ko saniya karku musu dura anan kenan in mutun yana nihin sayarwa ne aka haramta masa to in mutun yayi ya darme hantsa domin nono ya taru in zai tatsa ya tatsi da yawa shin anan akwai haramci ko babu haramci babu haramci sai dai in dabbar za ta cutu in dai dabba za ta cutu to kuma baya halatta amma in dai dabbar ba za ta cutu ba in dan nono ya taru ka tatsi da yawa kai amfani da shi to wannan ba laifi bane amma in da nihin sayarwa ne to wannan haram me yasa saboda anan wato akwai wato shine al-gushi dan haka kenan a takaice abinda muke so mu gane wannan ciniki shi ma ciniki ne wanda yake batacce duk wanda ya sayi wannan dabba yaga cewa dura ne aka mata to batacin ciniki ne kenan mutum sai ya maida ya karbi kudin sa in ko yana so sai ya riki sannan kuma shi wannan nan cai ba ada an ya halu ba bayan ya tatse ta kenan anan kasancewar gane cewa dura ne aka mata yana kasancewa ta hanya biyu akwai waɗanda suke masanan dabobi wani ba sai ma an tatsa ba in dura ce aka mata yana iya ganewa kenan in ka gane kafin ma ka tatsa to kana iya tada cinikin ka bashi dabbar shi ka karbi kudin ka tana iya yiwuwa ka ga zaran da aka darme hantsar to in Allah ya sa ka gani kaga anan tun anan ka fahimta akwai kuma waɗanda suke masanan dabobi daga sun kalla za su iya ganewa wani ko baya iya fahimta sai bayan ya tatsa kenan nan da yace ba da anya hadibaha wannan kenan alal aglam ne galibi sai bayan an tatsa ake ganewa amma in har mutun ya gane kafin ya tatsa to wannan shari'a ba ta hana shi ba ya maida ya karbi kudin shi sanan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manishtara shatan muhaffalatan duk wanda ya sayi tinkiya ko akuya muhaffalatan wadda aka cika nonanta da hantsa an daure hantsar an kitatsa kwana da kwanuka nono ya taru faraddaha yayi nihin maida ta manzon Allah yace fali ya rudda ma'aha sa'an ya maida sa'i guda tare da ita an gane ko ya maida sa'i guda tare da ita al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi al-Isma'ili ya dada a riwaya sai ya ce min tamri kenan fali ya rudda ma'aha sa'an min tamri kenan sai ya maida tiya ɗaya ta da bino kenan tare da ita wannan tinkiya ko akuya da ya saya wanda aka mata dura shine yace manishtara shatan muhaffalatan duk wanda ya sayi tinkiya ko akuya lafazin sha ismul jins ne kenan kankanan dabobi tumakai da awakai muhaffalatan wadda aka cika nonanta da hantsa kenan aka mata dura faraddaha yayi nihin mayar da ita manzo Allah yace fal yarudda ma aha sa'an ya mayar da sa'i ɗaya tare da ita dan haka dai a takaice waɗannan hadisai guda biyu suna nuna mana harancin yin wannan dura domin nihin sayar da dabba dan a rudi mai saya yayi zaton cewa mai nono ce haramun ne kenan in aka yi wannan ciniki to duk wanda ya saya yana kan zabi inda ya gane akan haka kenan in ya ga dama ya tada cinikin in ya ga dama kuma ya ci gaba da rikewa kenan an dai cuce shi Allah zai saka masa sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle munzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci marra ala subratin min ta'ami manzan Allah ya wuce da wata tuliya ta abinci idan aka ce subra wato shine baga kenan irin yanda ake tara abinci masu sayar da abinci shimfida wani mashimfidi suke sai ayi ta tilashi kenan ayi bagar shi shine ake kira subra kenan wata tuliya ta abinci fa adkhala yadahu fiha manzan Allah sai ya nutsa hannun shi a cikin wannan abinci fanalat asabi'uhu balala wato ya tsotsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ji wani damshi a can kar wata lema a can karkashin abinci an gane ko kamar misali tarin hatsi ne ko tarin alkama ne sai ka nutsa hannu in ka nutsa hannu sai ka ji lema a can kasa shine anan yace marra nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min qaabi wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata tuliya wato ta abinci ko kace wata baga ta abinci ko wani tari na abinci fa adkhala yadahu fiha manzon Allah sai ya nutsa hannunsa a cikin wannan abinci fanalat asabi'uhu balala ya tsotsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ji wata lima a can karkashin kasan abincin faqala sai manzon Allah yace ma hadha ya sahiba ta'am yace ya kai mai wannan abinci wannan kuma menene wannan qala sai asabatu as-sama'u ya rasulullah yace ya manzon Allah ai ruwan sama ne ya taba shi abinda ake nihi da as-sama'u anan shine wato ruwan sama kamar yadda wani mawaki yake cewa idza nazala as-sama'u bi ardi qawmi ra'aynahu wa in kanu gibaba yace idza nazala as-sama'u bi ardi qawmi yace idan ruwa ya sauka wato a kasar wasu mutane ciyawa ta huto zamu saka dabobin mu su yi kiwo ko suna so ko ba sa so to shine anan yace asabatu as-sama'u ya rasulullah yace ya manzon Allah yace ruwan sama ne ai ya taba shi wala sai manzon Allah yace masa afalaji altahu fawqa ta'am shi mai lemar me ya hana ka sanya shi saman abincin ka dawo da shi sama kai ya rahun nas wato domin su mutane su gani cewa mai lema ne su saye shi da halin sa sai yace man gashya falaisa minni manzon Allah yace duk wanda yayi argushi manzon Allah yace baya tare da ni kamar yanda misali zaka ga nau'in masu sayar da wasu abubuwa mara kyau sai kaga an sa shi can kasa saman sai kaga an sa mai kyau ko kuma sai a zabe mai kyan sai a dora shi a sama kankana mara sakin wanda mutane ba sa so sai a sanya shi a kasa shine Hausa suke cewa kashin dankali manya a sama kenan kankana a kasa to kaga wannan duka nau'i ne wanda yake na algushi naka sanya mara kyau a ƙasa ka sanya mai kyau a sama bayya halatta wanda in sai da maka za a yi wai wannan da aka jera mai kyan a sama ba shi ba za a auna maka wancan kankanin shi zai ringa da mara kyan shi zai ringa famar kwasuwa ya zuba maka wanda ya kamata a farko duk wani mara kyau wanda ya ribe a hudda shi a ware shi amma sai a zo a gauraya maka shi a cika maka kilo sai in ka zo ka yi ta hudda mara kyau akalla in kilo ne sai ka ga ya koma kamar misali bai wuce turwakar to wannan duka nau'i ne na algushi manzo Allah ya faɗa man gashya falaysa minni duk wanda yayi ha'inci yayi algushi in aka ce algushi hada mai kyau da mara kyau manzo Allah yace falaysa minni yace baya tare da ni dan haka anan ka ware wannan mara kyau ne wannan mai kyau ne kowanne jama'a su gani su saye shi da halin shi wanda yake mara kyan yake so ya saya wanda yake son mai kyan kuma ya saya dan haka boye wanda yake misali wannan duka yana kasancewa a cikin irin yanzu misali ka dauka ciyawa ta dabobi da ake saidawa sai kaga an cika buhun da kasa da wani wannan ko kuma da ciyawa wanda ruwa ya taba ta mara kyau amma saman sai a zo a sa tsanwa wanda take mai kyau haka zaka gani duk wani abu galibi na bahu zaka ga wasu haka suke yi sai a sa mara kyau a can kasa saman kawai shine ake sa mai kyau to wannan duka nau'i ne na algushi komun abinda mutun yake samu wallahi a rayuwar shi tuki banza ce yake sai ya tara Allah ya jarrabe shi da wani bala'i gaba ɗaya dukiyar ta watsi dan haka ita rayuwa albarkar ta ake nema ka nemi albarka kai gaskiya da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bai'ihima manzo Allah yace da mai saye da mai sayarwa manzo Allah yace suna kan zabi azartar da ciniki ko a fasa manzo Allah yace matukar ba su rarraba ba sai yace in suka yi gaskiya kowa ya bayyana hakikanin al'amarin kayansa manzo Allah yace za a sanya albarka a cikin cinikinsa in mutun ya zo saya ka ce a wannan hobe yake da kyau kaga mai kyan nan wanne kake so a ciki in yace mara kyan yake so a sayar mishi da halin shi ka bayyana wannan mara kyau ne amma ga kudin shi wannan mai kyau shi ma ga kudin shi amma ba ka hada mai kyau da mara kyau wato ka sayar wannan haramun shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nutsa hannun shi ya ji lima a karkashin abincin sai manzo Allah ya ce mi nake so in gane yace ma haza ya sahiba fa ya kai mai sayar da wannan abinci wannan ko mene ne sai ya ce wai asabatu sama'u ya rasulullah ruwan sama ne ta bari dan haka wannan kuma yana karantar da mu ba kai tsaye daga kaga abu kai inkari a aka tambaya menene sababin abu kaza tana iya yiwa wani abu ana iya sa mishi wani abu saboda illa dan kada ya baci an gane ko akwai abin da za a sanya mishi ruwa ma'ana dan kada ya baci to ita kenan anan dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji lemar ba kai tsaye ba yin kari sai da ya tambaye shi wannan ko menene shi ko sai ya ce masa asabatu husana ruwan sama ne ya taba shi sannan manzo Allah sai ya nuna masa yace to afalaja anta hu fawqa fa wannan wanda yake mai lemar mi zai hana ka sanya shi shine a saman abincin kai ya rahun nasu domin mutane su ganshi su sayi abincin da halin shi sai ya ce man gashya duk wanda yayi algushi in aka ce algushi kenan hada mai kyau da mara kyau a wajen ciniki manzo Allah ya ce falaysa minni wato baya daga cikin mabiyana dan haka dai wannan hadisi yana tabbatar mana da haramcin algushi a wajen ciniki duk cinikin da ka fahimci cewa an maka algushi to wannan bataccen ciniki ne kana iya tada shi nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.